This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 26 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai.
Ma'aikatan lafiya ta Gaza ta faɗa a yau Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu a yakin ya yankin ya haura sama da mutane 26,000 yayin da mutum sama da 64,400 suka jikkata a cikin sama da watanni uku na yakin Isra'ila da Hamas. Sashin kasuwanci da cinikayya na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa ana fuskantar tarnaƙi a harkokin kasuwancin duniya sakamakon hare-hare da ake kaiwa a Bahar Mariya da yakin Ukraine da kuma ƙarancin ruwa da ke cikin mashigar ruwan Panama.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa ɗan bindiga na ci gaba da gallaza ma mutane a yankin arewacin yammacin Najeriya.
Sun tare mota ta taso daga dan kurmi zuwa dan Umar sun halbe ta sun kashe mutum 6 sun kwashe wayansu ba mu shiga yankin dan Umaru haka sai kalan jiya suka samu ba mu Allah suka kashe gilla shi da dan tumurku.
Za kuma aji cewa hukumar Alhazan Ghana ta ce bata kara kudin hajin bana ba amma ayi hankali da yan damfara.
Alura kuma a nisanci masu kasuwanci wai za su yi su taimaka ma manyan hajin bana za su tarbi wasu kudade wurin su ya so su yi samu su visa su je kasan Saudiya su yi aikin haji ko ko ya san cewa visan wanye daban ne da visan haji.
Kamar yadda muka yi bayani a baya, yau a maimakon shirin duniyar Amurka wanda ya koma yanar gizo muna tafa da shirin da dan gari akan ci gari wanda yau zai je zangon tuta a Ghana. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ma'aikatan lafiya ta Gaza ta faɗa a yau Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya haura sama da mutum 26,000 yayin da mutum sama da 64,400 suka jikkata a cikin sama da watanni uku na yakin Isra'ila da Hamas. Ma'aikatar ta faɗa da sanyin safiyar yau Juma'a cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kashe Falastinawa 183 a hare-haren da Isra'ila ke kaiwa yayin da wasu 377 suka jikkata. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar Alhamis wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 20 tare da kuma jikkata wasu 150 a da'irar birnin Gaza yayin da Falastinawa ke jiran kayayyakin jin kai a cewar jami'an kiwon lafiya na Hamas. Har ila yau a tsakiyar Gazan jami'an kiwon lafiya na Falastinu sun ce wani hari da jirgin saman Isra'ila suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin yan gudun hijira a na Al-Nusrat ya kashe mutane 6 a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Wannan fada ya barke bayan da mayakan Hamas suka kai hari a cikin Isra'ila wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 1,200. Sashen kasuwanci da cinikayya na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗi a jiya Alhamis cewa ana fuskantar tarnaƙi a harkokin kasuwancin duniya sakamakon hare-hare da ake kaiwa a Bahar Mariya da yakin Ukraine da kuma ƙarancin ruwa da ke mashigar ruwan Panama. John Hoffman, ƙwararre a fannin kasuwanci da cinikayya a hukumar da aka fi sani da UNCTAD, ya yi gargaɗi a ranar Alhamis cewa farashin jigilar kayayyaki ya riga ya yi tashin gwauron zabi kuma ana fama da matsalar makamashi da abinci, lamarin da ke ƙara haɗarin hauhawar farashin kayayyaki. Hoffman ya ƙara da cewa tun lokacin da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka fara kai hare-hare akan jiragen ruwa a Bahar Mariya a watan Nuwamba, manyan 'yan kasuwa a harkar sufurin jiragen ruwa suka dakatar da amfani da mashigar Zuz na kasar Masar na wani dan lokaci. Zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimman hanyar ruwa wadda ta hada da Bahar Rum zuwa Bahar Maliya ta ga gagarumin raguwar kasuwanci da kashi 42 a cikin watanni biyun da suka gabata a cewar Hoffman.
To an jima kadan Zahara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karansa ba babbaka a jihohin Zamfara da Kebbi. Muhammad Nasir gare ka.
Murnar da ake ta samun sauki matsalar tsaro na ci gaba da fuskantar cikas, domin har yanzu jama'ar wasu garuruwa da ƙauyuka suna cikin tsaka mai wuya saboda ayyukan na 'yan bindiga. Abin da ke nuna hakan shine wani hari da 'yan bindigar suka kai akan wasu 'yan kasuwa da ke zirga-zirgar kasuwanci tsakanin ƙauyukan da suka hada jihohin Kebbi da Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Shugaban karamar hukumar mulkin Danko Sago ta jihar Kebbi, Hussein Aliyu, da yake tabbatar da faruwar lamarin, ya bayyana cewa
dama saboda zaman lahiyar da aka samu wannan yanki namu a mutanen Zamfara da ke zuwa wata kasuwa da ake ce ma kasuwar Dan Kurmi, babbar kasuwa ce, to mutanen mahi yawanci anka daki takwas ga gusau da sauransu sun kwammace musu zagayo su biyo wannan hanya tamu ta Dan Umaru, su hado bene su zo riba a su zo daki takwas wasu su kuma garuruwansu. Karhi biyar muka samu rahoton cewa barayin sun tare su daidai kusan boda da mu da Zamfara, sun hito kinan bayan sun ci kasuwa, to sun bude masu wuta. Unfortunately dai direban da yaron shi wanda mutumin mahwara ne, yaron shi kuma dan maradun ne, kwanan su suka kare.
Su ma jama'ar garin Dan Umaru da ke kusa da inda harin ya auku a cikin karamar kumulkin Danko Sago sun ce matsalar rashin tsaro ta jima tana hana su bacci da idanu biyu rufe, kamar yadda Alhaji Sani Dan Umaru ke cewa
la'asar nan yan ƙarshe 4:30 sun tare mota ta taso daga Dan Kurmi zuwa Dan Umaru, sun halbe ta sun kashe mutum 6, sun kwashe wayansu ba mu da shigar yankin Dan Umaru. Haka sai kalan jiya suka samu wayansu bayan Allah, bayan Allah suka kashe gilla shara din tumurku din yankin Dan Umaru. Kullum yadda muka ga dare haka muke ganin rana, mun san kai ga wannan bai adalci ne, don Allah don Annabi ka taimaka mana, muna cikin halin wulakanci bayan Allah ga sun yi aiko ta gadda sun yi me sun ce dole sai mai sulhu, mu kuma wallahi mun ce ba mi.
Shi ma shugaban kungiyar banga na mazabata Dan Umaru ya ce sun sha yin arangama da barayi saboda yadda suke addabar jama'a a garuruwan da ke yankin.
Wato ni ne shugaba na bijilanti Dan Umaru Ward. Shekaran jiya ma mun yi wani artabu da su tsakaninmu da shadadin tumurku, da yake shadadin tumurku yankin Dan Umaru ce. Sannan wallahi mun dai iya kokarinmu akai, amma sun kashe muna mutane kuma sun kwashi dukiyoyinmu, domin yanzu babu shanu, sun koma awakin gari suke kwasa. Don Allah don Annabi gwamnatin mu ta Kebbi tunda mai adalci ce, ta dubi halin da muke ciki saboda Allah da Annabi ta taimaka muna.
To ko me mahukunta ke yi a halin yanzu? Shugaban karamar hukumar mulkin Danko Sago yana mai cewa
yanzu haka mai girma gwamna ya ba da umurnin security agencies da ke wannan yanki su dauki dukkanin matakan da ya kamata a dauka, domin ita ma wannan hanya a ga an yi securing ɗinta kamar yadda aka yi ma sauran hanyoyi irin kamar tsakanin Benin zuwa Kwatankwar zuwa Bangi cikin Niger State, wanda wannan daukan matakin da aka yi na deployment wurin ya zauna lafiya.
Kawo zuwa hada wannan rahoto da na kira kakakin nuna 'yan sanda ta jihar Kebbi domin tabbatar da wannan lamarin, sai dai bai dauki kiran da na yi masa ba. Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai tana kwan gaba kwan baya, domin ko an ga sauki sai ta sake dawowa, yayin da mahukunta ko da yaushe kalamansu su ne suna kokari, amma dai matsalar ta iya tafiya baki daya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da cigaban labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya kammala rangadin da ya yi a Afirka a ranar Alhamis, yana mai cewa Amurka na neman ƙarin haɗin kai da kuma makoma mai kyau da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin demokradiyya a nahiyar, ciki har da Angola. A babban birnin Angola, Blinken ya yi nazari kan aikin da ya ce ya yi sauri fiye da yadda ake tsammani a kan doguwar hanyar jirgin ƙasa da aka yi wa lakabi da Lobita Corridor, wadda ta haɗa ƙasar da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Zambia. Terry McCauley mai sharhi ne kuma jami'i a cibiyar nazarin sha'anin zaman lafiya ta US Institute of Peace.
The US is investing significantly in Angola, the Lobito Corridor project, which will link Angola to DRC.
Yace Amurka na zuba hannun jari sosai a Angola. Wannan aikin Lobito Corridor, wanda zai hada Angola da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Zambia, shine aikin zuba hannun jari mafi girma da Amurka ta yi a nahiyar Afrika cikin gwamman shekaru. McCauley ya kara da cewa aikin na daga cikin manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da Amurka take yi a nahiyar, inda China ta dade tana gudanar da ire-iren waɗannan ayyuka.
To gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar Mujar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. Wannan karin kasar gada muka dosa, inda hukumar alhazan kasar ta ce shirin aikin hajin bana na kankama, kuma bata ƙara kuɗin hajin bana ba. To amma fa a kula da mayaudara wajen biyan kuɗin. Idris Abdalla gare ka.
Shugaban hukumar alhazai ta Ghana, Alhaji Ben Abdalla Banda, a wani taron manema labarai ya bayyana cewa duk da ƙarin kuɗaɗe da aka samu na gudanar da aikin haji a ƙasar Saudiya a bana, hukumar alhazan Ghana bayan ta yi nazari sosai ta ce za ta cika alkawarin da ta ɗauka na ƙin ƙarin kuɗin hajin bana. Alhaji Banda ya ce har yanzu kuɗin hajin bana bai sauya ba, maniyata za su biya cedi 75,000 wanda ya daidai da dalar Amurka 6,250.
Wancan shekara price a hajj da muka gabatar a cikin dollars ce $6,500 ne, a cikin cedis ce $75,000 ne. Amma mun yi alkawali cewa in dollar nan ta je sama, value of the cedis nan in ta zo kasama, ba abin da za mu kara kudi ko price hajj wa wanga shekara ba. Domin mu yi mu cika alkawalinmu, price hajj na wanga shekara $75,000 ne. Da ya kamata wanda suke da niyya su yi hajj wanga shekara fara biyan kuɗin su ba agentotin da muke da su, in ba su biya kuɗin su ba agentotin nan sun yi biya kuɗin a cikin asusu Ghana Hajj Board. Baya wannan kuma Ghana Hajj Board muna da wani platform, in kana son kai amfani da wannan platform za ka iya kai amfani da wannan platform, in kana cikin office ka, in kana cikin gidanka, ko kun kana cikin dakin ka, in ba ka son kai tafiya ka je bank ka iya kai amfani da wannan platform shi ka biya kudin ka sa a cikin asusu.
Alhaji Banda ya ce kudin na kunshe ne da farashin visa, kudin jirgi daga Ghana zuwa Saudiya da dawowa, da sufuri daga Madina zuwa Makka, Makka zuwa Mashayir, Mina da Arfa, da kudin hotel da ciyarwa a can na wata ɗaya da sauransu. Ya ce za a rufe amsar kudaden maniyata daga ranar 15 ga watan Maris 2024. Babban sakataren hukumar Alhaji Faruk Hamza ya yi kira ga maniyata da kada su biya kudadensu ga wasu ejentoji da hukumar ba ta amince da su ba.
A lura kuma a nisanci masu kasuwanci wai za su iya su taimaka ma maniyatan haji bana, za su karbi wasu kudade wurinsu ya su ya samu su visa su je kasan Saudiya su yi aikin haji. Ko ko ya san cewa visan wanye daban ne da visan haji cikin kasanmu na Ghana. Ghana Hajj Board ni kawai gwamnatin Ghana da kuma gwamnatin Saudiya suka amince aka ba mu wannan mulki mu yi aiki na haji. To kowa da ke da niyyar zuwa Saudiya da niyyar haji she dai tare da Ghana Hajj Board.
Shugaban ejentojin haji na Ghana Alhaji Alhassan ya jaddada muhimmancin kin biyan kudade ga agent da hukumar bata aminta da su ba.
Wannan visoci an yi shi ne kan umra, the business and the tourism. To amma yawancin su kaga su wannan suna da wasu backdoor agents da suke advise suka karbi kai haka ka je Madina, ka zo daga Madina sai ka je ka fita Saudi ka shigo kai ka stay kai aje haji. Koi dabaran da mu iya amma ba a bayyane ba mu iya mu saboda bara mun yi wannan magana sai suka bi ta bangaren haka abin nan. To amma bana nan gamu da Saudi muna da yirgejeniyan da yake tsakanin mu game da waɗanda za su yi wannan aikin amma banan gade insha Allah an magance
hukumar alhazai na Ghana ta ƙara da cewa kamar shekarar da ta gabata hotel din Ghana na kusa da masallaci ne a Madina kuma a Makka akwai bus za su yi jigilar alhazai zuwa harami kyauta Idris Abdullah Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Okay da Idris yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu a cikin wani sabon shirin na dadan gari wanda shiri ne na hadin gwiwa tsakanin Marhaba muryar Alhairi a nan birnin Accra da muryar Amurka ai saurare lafiya
Jama'a masu saurare barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku cikin wannan shiri na dadan gari Sakanin marhaba da muryar Amurka sunana Fatimatu Zakiya yau shirinmu ya kawo mu zangon tuta kuma mun samu sarkin unguwa Saki Alhaji Muhammad Lawal Garbe madalla sarki barkanmu da warhaka
barka dai sannunku da zuwa
sannuka dai ya da wainiya da jama'a
to alhamdulillah muna nan muna tayi
masha Allah sarki yau mun zo garin zangon tuta zamu so mu samu karin haske game da wannan gari na zangon tuta
alhamdulillah
da farko sarki shekara nawa kenan da aka kafa wannan unguwa na zangon tuta
shi wannan unguwa na zangon tuta unguwa ne wanda yake yana da tarihi sosai kuma tsohon unguwa ne an kafa shi wajen shekara 124 kenan tunai tun oo wannan gari yana nan shi zangon tuta
to sarki ko za iya gaya mana asalin zangon tuta
shi asalin zangon tuta dai idan zamu dauko labarin zangon tuta gaba daya sai mu koma can Great Accra zangon Kadiri idan Kadiri English zangon tuta asalin zangon tuta da tarihin zangon tuta duka yana koma gidan Kadir dan suki da zangon tuta kuma su a kafa zangon tuta a lokacin da jama'a suka yi yawa a can tsakiyar Ankara wajen Kadir to shi ne ya maido da mutanen su nan ana kawo baki nan ana ajiyewa to shi ne ya dauki wannan bangare na zangon tuta ya ba Abdullahi Zarbi shi ya zama shi ne sarki mai kulawa da wannan wurin da jama'an da za a kawo daga can zangon Kadiri kisa ko lokaci in baki suka zo suka sauka wajen Kadir ba a turo su ko ina sai a turo su zangon tuta shi kuma abin da yasa ake cewa zangon tuta ita tutan nan mace ce ita wannan mace ce matan wannan Abdullahi Garbin ne to da suke nan a wannan zamani tsawon lokaci wato tana tuwo kuma lokacin nan fataki suna wucewa daga hanya nan su wuce zuwa Tunga Kwashima da sauran ƙauyuka da suke ciki to wannan guri da take abincin nan ya zama wajen zama ne na fataki da kowa ya zo ya kamata ya zauna wannan wurin don ya ci tuwo ya dan kuma rage lokaci sannan kuma ya ci gaban tafiya to wannan wurin da ake zama tun ana cewa jarkan tuta mai tuwo to har wajen zai zama zangon tuta to amma da yake matarsa ce to abinda aka samu daga gare ta kamar daga gare shi ne shi yasa kun ji dalilin wannan unguwa da aka ce mai zangon tuta amma ita asalin ta tuta mai tuwo ake ce mata kuma matan Abdullahi Garbi to sanadiyan tarihin zangon tuta idan kana son ka same shi a sauwaƙe kar ka yi wahala ka dauke shi ka koma shi gidan Kadir idan suke da zangon tuta asalin su ne suna da takarda suna da dokumenti suna da komi
sai ki gabaci daya sarauta nawa aka yi cikin zangon tuta
kamar ni da nake zaune din nan a masarautar zangon tuta ni ne na sarki na biyar wato a tun lokacin 1965 Chief Abubakar Garbi shi ya sarauta ya yi sarauta kusan shekara 65 yana sarauta Allah ya masa rasuwa bayan ya rasu farkon ɗansa ne mai jini wanda ake ce mai Muhammadu Garbi shi ne ya gaje shi ya yi sarauta 1965 to 1993 to 1993 nan sai aka naɗa shi mahaifina shine wanda ake cewa Abdulrahman Mamani Garbi, shine yayi sarauta daga 1993 zuwa 2008. Da shi kuma Allah ya masa rasuwa, kaninsa wanda ake cewa Muniru Garbi, shi Muniru Garbin nan shi kuma yayi sarauta daga 2008 zuwa 2015, shi kuma Allah ya masa rasuwa. So da ya rasu sai aka dora ni 2015. To shi nake yi hayo.
Ma'ana kai ne sarki na biyar ke.
Ni sarki na biyar.
Na zangon
tuta. Insha Allah.
Sarki, wadanne kabilu suka yi kaka gida a zangon tuta?
Kabilu zangon tuta akwai su daban-daban. Muna da Hausawa, muna da Katsinawa, muna da Bare-bare, muna da Gogirawa, muna da Kwata-kwalawa, muna da su da yawa. Wanda suka haɗu, muna da su daban-daban.
Amma su wace da yawa ciki tsakanin su?
Ce da Hausawa wani suka so Najeriya.
Sarki, mene ne sana'ar mutanen zangon tuta?
To kamar abinci, faskari, aski, tela da sauransu, irin wannan ayyuka da kuka sani yana cikin zangonnai. To shi ake yi tsakani.
Kuma har wa yau ana cikin
fatauci. To amma yau da yake duniya ta buɗe, kuma mace-mace duka wanda ake gantan wannan aiki duka to isa yawanci matasa, akwai ana dinki-dinki da sauransu. To amma wasu ayyukan da ake yi da yanzu ba a yi.
Sai wani irin ci gaba za ka ce an samu a cikin garin zangon tuta?
A lokacin mu abubuwan duka da iyayen mamma ba su kula da shi ba, a zamanin su mun kula da shi saboda canjin yanayi da canjin lokaci, civilization ya zo. Mu iyayen mu a da abubuwa da yawa ba ruwan su da shi, su ba su damu da shi ba, ba komi, sai a ce ba komi. To amma yau ba duniyan ba komi bane, duniya akwai komi ne. Abin da kare na sai gobe zai dame ka. Shi zangon tuta shi bayan kadir ya turo wannan kakannin namu a nan, su ba su tsaya nan ba su kuma. Su kuma daga nan zangon tutan a wannan lokaci suna tafiya har zuwa mata heku, suna da gonaki wurin nan ne gonakinsu. To lokacin da su masu gari za su yi tsaga tituna, sai suka nemi cewa tun da shi ya zauna wurin ya sari wurin, to ma gonan shi ne, to ya kamata a cire masa wani portion. Cikin takardu a rubuce an ba shi plot 62 ya yi abaso kayan new zongo. To ni kuma da nan zo da ya kai kaina, da yake mu ƴaƴan zamani ne mun san wannan tarihin, ni karance-karance sai muka ga a'a wai ka koma ka ɗauki abin da ka ajiye ba laifi ba ne. Na samu sarakunan Anna na nuna musu cewa wannan gari iyaye mai suka kafa wannan gari, kuma da shaidu muna da shi hatta da street ɗin da ya biya. To tun da yake mu ne masu gari, to tun da sarauta ya kai kaina, to ina so mu kafa sarautanmu na gidan kadir. To akan haka muka ga Ankarawa da mutanen gari, dama mutanen gari da yawa suke zaune wurin, muka ba su wurin, sun san wannan tarihi. Muka je muka haɗa baki da su, muka yi maganganu, duk abin za mu yi muka shishirya, mu ce to za mu yi sarauta. To shi yasa muka sa sarauta na farko a mata yako. Shi wanda ke sarautar nan ana ce mai sarki Abubakar Garbi, shi yana Amurka yanzu, amma ko shekara yana zuwa. Shi da shi wa ɗaya uba ɗaya muke, shi ne sarkin Mataiku Zango a yanzu ba. To kin ji achievement guda da muka samu, saboda it's not easy. Mutane na zaune so many years kaje kace za ka ɓullo sarauta. Mun samu achievement sosai saboda kusan Ankarawa da suke cikin Ankara tun kaso kashi bakwai ne. Akwai Sempi, akwai Gbese, akwai Nkileshi, akwai Akumaje, sauransu. Shi yasa in dai kana cikin ƙasar Ankara ne, to duk ba makawa kana ƙarƙashin cikin sarakuna bakwanga. To mu Allah ya sa babban sarkinmu faraman cibinmu gaba ɗaya da ƙasar zangon tuta gaba ɗaya, abso kayan gaba ɗaya, mata yako duka muna ƙarƙashin Akumaje. To shi wannan Akumaje ita ce masarauta ta Ankarawa wanda yake kula da duka ƙasar Akumaje daga cikin Ankara. To da yake mu ne kuma farko wanda muka kafa fara samun zango akan ƙasarsu tun wannan lokaci na cikin uku da na gaya muku nan. To shi wannan sarki da ke kai wanda ake ce mai ni Aikan the Third, shi ne sarkin Akumaje, ya ce dole ne ya bamu abin da ma iyayenmu ba su nema ba, ya kamata ya bamu. Tunda tarihi ya wada cewa a kan ƙasansu ba wani Bahaushe, ba wani sarkin zango da suka sani sai zangon tuta. To akan haka ya bani takarda, ya naɗa ni ne sarkin zangonnan kasan Akumaji gaba daya duk inda kasan Akumaji yake daga nan afso kayan mata yako ya kama har aika dublu ya koma Peace Village manya duka ya buga wannan bangare gaba daya akalla zaki samu kauyukan Ankarawa sama da akuba sama da 50 wanda yake kashi na suke yanzu in za a yi sarauta daga wannan yankin duka she an zo nan na nade wan sarakuna za ku gan cewa idan muna yin abu zangon tuta ina dan kawo sarakuna ina nadawa to dun daga wannan kauyukan nake kawo su shi yasa ya bani wannan mukamin na paramount chief of Akumaji Zongo yasa ni yanzu na zama ba sarkin zangon tuta kadai ba ko amso kai ba a'a na zama sarkin zangon nan Akumaji anan kamar mutum 10 yasa yanzu akwai fada anan akwai fadawa ana tafi da sarauta to kin ga mu abin da iyayen basu ga mun zo mun yi
sarkin abin a baka dama ka yi kira ga gwamnati me zaka ce
wato talakawa mu da yawa suna da ƴaƴa a cikin zangon tuta waɗanda suke da ilimi amma ba hali kin gane ko dan to irin wannan yaran muke so a taimaka ma ba wajen biyan kuɗin school fees din su da sauransu wannan shine major ma yake damu ba wai dan ko da scholarship goma ne ba ma zango tuta ba ko wani zango aka bada goma aka samu zango na university ma an ce maka
sarki muna godiya da lokacin da ka bamu Allah ya saka da alheri
eh nagode kwarai da wannan zuwa naku nagodiya gare ku kuma muna son irin wannan dama da kuke bamu mu faɗi abinda muka sani kuma Allah saka muku da alheri akwai maganganu da yawa da lokaci ba zai ba mu dama mu faɗe shi ba amma ko kudi abin kuke so ku samu game da sarin zangon tuta na jin da kun samu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
masu saurare da haka muka iso karshen shirin a madadin bakon mu na yau sarki Alhaji Muhammad Lawal Garbe Redwan Muktar Abbas wadda ya lura da shirin da kuma marhaba muryal alheri ni ce taku Fatimatu Zakiya ke sallama da ku a cikin shirin na da dangari ayini lafiya
to a gaishe ku da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice
Korea ta Arewa ta ce ta karbi bakuncin tawagar gwamnatin kasar China karkashin jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen kasar Sun Weidong yayin da take ci gaba da kokarin karfafa alaka da Beijing da Moscow. Kafofin yada labaran kasar sun ce tawagar ta Weidong ta isa Pyongyang ne a ranar Alhamis bayan da ta tsallaka kan iyakar kasa dake tsakanin kasashen biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi ta kokarin ganin an inganta dangantakar kasarsa da China da Russia da kuma karfafa ikonsa a yankin ta hanyar kalubalantar Amurka. Kim ya je Russia a watan Satumbar bara don halartar wani taron da ba a saba yin irinsa ba da shugaban Russia Vladimir Putin. Wasu masana sun ce mai yiwuwa ya kuma ya nemi ya gana da shugaban China Xi Jinping. Wani ɗan ƙasar Japan ya ɗaukaka ƙara akan hukuncin da wata kota ta yanke masa a ranar Alhamis inda ta ce yana da hankali lokacin da ya ƙona wani gidan kallon wasan kwaikwayo da ke Kyoto a shekarar 2019 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 36 tare da raunata 32. Kotun Japan ta yanke hukuncin kisa kan Shinji Oba saboda harin da ya kai. Lauyoyin Oba sun ɗaukaka ƙara a yau Juma'a kan hukuncin da aka yanke masa inda suka ce Oba ba shi da laifi saboda yana fama da larurar tabin hankali uzurin da alkali yake amincewa da shi. Oba mai shekaru 45 a duniya ya amince da cinna wuta a wurin kallon mai suna Toyota Animation bayan zuba masa man fetur.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Zahara Aminu Fagiyo wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Celebration da kuma engineer mu ta yanzu Kelly Williams ni Ibrahim Kalamashi Garba ke muku fata alheri wassalam.